أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Yau Juma'a 6 da watan 5 kai da watan Juma'a al-akhira shekara ta 1446, wanda ya dace da 6 da watan 12 shekara ta 2024 miladiya. Zamu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka, shine Al-Jami'u Sahih na Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Zamu tashi, wannan shine darasin 165. Zamu tashi cikin sabon kitab na 19 ne cikin Sahih Bukhari, shine kitabu Tahajjud, littafin tahajjudi wanda da babu bukan da zasu biyo bayan shi a ƙarshe. Shine kitab na 19. Al-Imam Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa kitabu Tahajjudi, babu na farko, babu tahajjud bil layli, baban da ke bayanin yin tahajjudi da dare. Zan mu ga me ake nufi da tahajjudi, shi yasa ban fassara shi. Wa qawlihi azza wa jalla, fadar Allah madaukin sarki da yake cewa minal layli, cikin dare, fatahajjar bihi nafilatan lak, ka gusar da barci a gare ka, nafila ce a gare ka. Al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa wa qasr al-Bukhari isbatu mashru'iyyati qiyamul layl ma'a adamu ta'arrud li hukmihi. Abinda Bukhari yake nufi a wannan babu na farko shine bayani akan shar'antu wa qiyamul layli, ba tare da bayanin hukuncinta ba a wannan baban. Ba yana nihin yayi bayanin sunna ce ko farilla ce ko mustahabi ce ba ga haƙin annabi da haƙin al'umma. Kawai yana so ya tabbatar da shar'antuwarta kawai a cikin nan. Wa qad ajma'u, sun yi ijma'i malamai gaba ɗaya, sai wasu da suka yi shuzuzi ɗan kaɗan, cewa salatul layl ba farilla ba ce ga al'umma. Sun yi saɓani, shin khasa'is ne na annabi alayhi salatu wassalam? Duka wannan a cikin wannan kitab din bayanin zai zo da izinin Allah madaukin sarki. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa a hadisi na 1120, haddathana Ali ibn Abdullah, shine Ali ibn al-Madini, daga yace Ali ibn Abdullah al-Bukhari kawai shine Ali ibn al-Madini. Kala yace haddathana Sufyan ya bamu labari. قال حدثنا سليمان بن ابي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس يا جابر الله بن عباس رضي الله عنه قال yana cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama min al-layli, idan ya tashi da daddare ya tahajjud, yana yin tahajjudi. Qala sai yace Allahumma lakal hamd, ya Allah godiya ta tabbata gare ka. Anta qayyimu samawati wal ard, kai ne mai tsaye tsayyadan samai da kasai, wa man fihinna, da abin da ke cikin su. Da zan mu gama anan kalmomin nan. Wa lakal hamdu, godiya ta tabbata gare ka. Yace lakal mulku samawati wal ard, mulkin samai ya tabbata gare ka. Wa man fihinna, da abin da yake cikin su. Wa lakal hamdu, godiya ta tabbata gare ka. Anta nuru samawati wal ard, kai ne hasken samai da kasai, kamar yadda Allah ya faɗa a suratul Nur, Allahu nuru samawati wal ard. Yace wa lakal hamdu, godiya ta tabbata gare ka. Anta malikus samawati wal ard, kai ne mai mulkin samai da kasai. Walaka alhamdu, godiya ta tabbata gare ka. Anta alhaqu, kai gaskiya ne. Wa adukal haq, alqawlinka gaskiya ne. Wal qauka haq, kuma gamuwa da kai gaskiya ce. Wa qauluka haq, fadaka gaskiya ce. Wal jannatu haq, aljanna gaskiya ce. Wan naru haq, wuta gaskiya ce. Wan nabiyuna haq, annabawa gaskiya ne. Wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne. Can gurin aka ce wan nabiyuna haq, kuma aka ce wa muhammadun haq. Annabi ya shiga ƙarƙashin annabawa, amma dan saboda girman darajar shi kuma sai aka huddo shi daga waje, kenan ba an bacan khas ba adal am, mimma yadullu ala ahamiyatil khas. Wa sa'atu haqqun, kiyama gaskiya ce. Allahumma laka aslamtu, Allah gare ka na miƙa wuya, bika amantu, gare ka na imani. Wa alayka tawakkaltu, gare ka na dogara. Wa ilayka anabtu, gare ka na mai da lamarina. Wa bika khasamtu, dan kai nake yin husuma da ja'ayya. Wa ilayka hakamtu, gare ka nake kai ƙara. Faghfirli, ka gafarta mini. Duka wannan yaban ya gabatar da shi Allah, sannan kuma zai faɗi buƙatar shi. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ka gafarta mini abinda na gabatar da wanda na jinkirtar. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, da abinda na boye da abinda na bayyana. Antal muqaddimu wa antal mu'akhir, kai ne magabaci kuma kai ne na ƙarshe. la ilaha illa anta ba abun bauta da gaskiya sai kai ko kuma yace la ilaha gairuka shakku daga marawaici kala sufyan sufyan yake cewa wazada abdul karim abu umayya abdul karim abu umayya ya kara cewa wala haula wala quwwata illa billah shi arwaye shi cikin addu'a har da karin wala haula wala quwwata illa billah kala sufyan sufyan da yake cewa kala suleiman ibn abi muslim suleiman ibn abi muslim yake cewa sami'ahu min ata min dawusu an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiyo wannan hadisin daga dawus ibn kaisan daga abdullah dan abbas daga annabi alaihi salatu wassalam wannan hadisin al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya huddo shi a cikin gurare cikin wannan littafi mai albarka har wajen guri guda biyar nan gurin da yake cewa muhammadun haqqun kamar yadda muka hada shine khassahu bi zikr ta'ziman lahu inji ibn hajar ya kebance shi da ambato saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa adfuhu ala ta'ala nabiyina izanan bi tagayur bi annahu fa'iqun alaihim bi awsaf muqtassa da yayi adafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga sauran annabawa dan ya nuna cewa ya fifice su ta huskoki masu yawa wanda shi kadai yake banta da su kuma ya jarrade shi daga zatin shi ka annahu gairuhu kamar wani ne wanda ba shi ba kaga ai annabin ne sallallahu alaihi wasallam yake addu'a kaga bai ce ba wa ana haqqun sai ya ce wa muhammadun haqqun ya jarrade sufa shi kamar wani ne yake bada labarin cikin addu'a da kuma wajibcin imani a gare shi ya kuma gaskata shi cikin tabbatar da annabcin shi kamar yadda zo cikin tahiyya tahiyya shi ma yadda ake yin ta haka yake cewa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a cikin wannan hadisin al-imam al-kirmani mai sharhin sahih al-bukhari yake cewa hazal hadisi min jawami al-kalim wannan hadisin yana daga cikin kalmomin da suka tattaro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya bashi jawami al-kalim kalmomi wanda ɗan kadan ne amma suna kumshe da ma'anoni masu fadi wanda za a iya littattafa masu yawa akan su li'anna labzul qayyim yace saboda lafazin al-qayyim ishara ce zuwa ga samuwar jauhari da tabbatuwar shi wan nuru ila ilal a'rad aidan shi kuma nur da aka tabbatar da shi zuwa ga a'rad ne kuma su ma tabbatattu wannan ba mutun ya fahimci ilimin ba mutun yana da muqaddimat bana ilimin wannan me yake da suna ilimin mantiki ba zai gane su ba abinda ake ce ma jauhari shine duk wani abin da ya kasance ana malmus ne ana iya taba taba shi a dafa shi a ganshi da ido ana iya taba shi ko ana iya ganin shi amma al-a'rad su ne abubuwan da ba ganin su kake ba ba jin su kake ba kawai haka su kama a ce haƙuri da imani da tausayi duka wasu abubuwa ne wanda a'rad ne to haske da aka ambaci haske nuni ne zuwa ga tabbatuwa al-a'rad da aka ambaci qayyumu samawati kuma nuni ne zuwa ga dukkan sauran jawhari ai ba san mai da kasai bai halitta sai aka faɗi mafiya manya manyan daga ciki dan duka sauran sun tabbata shine mahaliccin su idan ya zama na san mai da kasai da wannan girman nasu ga wanda ya san su a ce shine mahaliccin su kuma shi yake rike da su to sauran abubuwa duka kasancewa kalkashin shi suke yace wal mulku illa annahu hakimun alaiha ijadan wa idaman shi yake da mallakin su nuni ne zuwa ga cewa shi yake da iko akan su wajen samar da su da kuma rasar da su shi yake aikata duk abin da ya ga dama duk abin da ya ma bayu daga cikin ni'imomin shi ne falihaza qarana kullam minhumma bil hamd shi yasa duk wanda annabi ya ambata sai ya gama shi da godiya Allah wa khassasa al hamdu bihi kebance mishi godiya shi ta musamman a gare shi kaga cewa ke walakal hamdu anta kaza walakal hamdu anta kaza kowanne abin daga cikin wa'annan da kai ya cancanci a tabbatar maka da godiya godiya dai ba za a yi ta ba akan duka wa'annan yace kullu zalika min amin yace anan gurin wa khassasa al hamdu bihi summa qawluhu sannan da yace anta al haqqu ishara ce zuwa ga cewa da farko da karshe Allah shine tabbatacce kuma wa sa'atun da kiyama da makamantansu wa fihi ishara da kai nuni a cikin shi zuwa ga tabbatar da sakamako gobe kiyama da uquba da wajibcin imani da musulunci da tawakkali da mai da lamari zuwa ga Allah da kuma kaskantar da kai zuwa ga Allah maganar kirmani anan ta tsaya yace wa fihi ziyada ibnu hajar yace a cikin shi akwai karin sanin annabi alaihi salatu wassalam ya san ubangijin shi hakikanin sani kuma annabi ya kiyaye akan wannan zikiri da kuma yabo ga Allah da yake yi wal itirafi lahu bi quqi kuma ya tabbatar da haƙoƙi na Allah kuma da tabbatar da alƙawari na Allah na alkhairi da wanda yake aka san haka kuma a cikin wannan hadisin mun fahimci gabatar da yaban Allah gami da roƙon mutum dukkan wannan don koyi ga annabi alaihi salatu wassalam kaga duka annabi kahin ya kai cewa faga filli sai da ya ta zano wannan yaban ya ta zano wannan yaban ga Allah sannan ya kai zuwa ga cewa ka gafarta mini ba komai ba yake mana nuni nuni ne zuwa ga cewa mai roƙon Allah wanda zai roƙi Allah kamar yadda yake cikin ladabba na addu'a ya kamata fara gabatarwa da yaban Allah kafin ya kai zuwa ga ambaton wannan inshi kamar yadda muka gani a suratul Fatiha dai a tafsirin ta mun ga dogon bayani akan wannan wa naqala an-nawawi al-imam an-nawawi inji ibn al-mulaki ne ce imam an-nawawi ya cirato daga malamai cewa tahajjudi asalin shi ne as-salati fil layli ba'da an-nawmi sallah cikin dare ba'da an-nawmi bayan an yi barci bayan sallar da ka tashi kai ba tare da kai barci ba kun ga mahirar ku zaka tashi kai salloli ka kwanta ita ake cin qiyamul layli tahajjudi kuma wanda har bayan ka kwanta kai barci da ka tashi ake ce mata qiyamul layli inji al-imam an-nawawi kamar da kawo cikin al-majmu'u sharh al-muhazzab yace summa qiyamul layl sunna muakkada sannan qiyamul layl sunna ce mai karhi wasu daga cikin salaf kamar da qadi iya da hikaito cewa wajibi ne ga al'umma yin qiyamul layl daidai gurgurdan abinda za a kiya qiyamul layl koda kamar daidai gurgurdan tatsar akuya ne yace huwa galadun marud kuskure ne wanda an mayar mishi da kayan shi wala shakka anna tadawul mudallaq man gana al-imam an-nawawi ne kaga wani ya dauka cewa kowa a cikin al'umma ma'ana wajibi ne yayi qiyamul layl ko da raka'a daya ce in ya so dada a rayuwar shi sauran duk wanda zai sai ta zama nafila to yace wannan kuskure ne wanda mun mayar mishi da kayan shi ba far ba azama kowa ba farilla yace babu shakku ta dawi sallar nafila da take mutlaka wadda ba ta da sababi yin ta da daddare shi yayi gami da yin ta da rana dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus salati ba'da al-farida salatul layl mafificiyar sallah bayan farilla ita ce sallar dare wanda muslim ya huddo shi daga hadisin abi huraira kuma saboda ita ana aikata ta ne cikin lokacin da mutane sun rabkana kowa yana babu hayaniya babu dimi cikin nutsuwa zaka yi ta yace fa in qasama al-layla nisfayn fastani afdal idan kuma aka raba dare guda biyu kai arabin na farko shi yahi daga 12 abin da yayi gaba yahi daraja gami daga farkon daren zuwa 12 aw salasan ko kuma in uku aka raba shi fasulsul awwalu afdal sulusi na farko shi yahi ga wanda zai raba shi uku kenan aw asdasan ko in shidda za a raba shi to fasadisur fasulusur rabi'u kashi na hudu cikin ukun shi yahi wal khamisu afdalu na biyar kin shi yahi dan saboda irin lokacin da yana gab da shi da hutawa al-fajr dan saboda kissa da take cikin sunan Dawud a cikin kana na munisful layl wa qumu sulusahu wa na musulusahu kissa annabi Dawud ya kasance yana barci rabin dare ya tashi sulusin shi kuma yayi barci sulusin kenan a tsakiya yake yin sallar shi wai kurahu qiyamul layl qiyam kullu layl da'ima an karhanta a ce mutun qiyamul layl zai tai kullun adawame ba fashi tun daren ya kama har sahe nayi wanda wannan mura gwagi zancan ma ba an tunkare mu da shi ba lokacin magabata akwai wanda haka nan suke yi sai an musu gargadin cewa an hana saboda hadisi sahihi wa inna lijasadika alayka haq ganga jikinka tana da haki a gare ka ya ga ma Abdullah ibn Amr wala yakra'u ya ubadul layali ba akarhanta bi in qiyamul layl ga wasu darare ba kamar guda 10 na karshe ashrul awakhir shi wannan mustahabi ne guda 10 na karshe na ramadan mustahabbancin yahi karhi sai ce wa kaza laylatul idi na haka nan dare guda 2 na idi ana gobe sallar idi kamar yadda ya gangaro cewa cikin rayar da daren idi wanda ke rayar da shi zuciyar shi ba zai ta mutu ba ranar da zakata suke mutuwa amma wannan akwai magana hadisin yadda yake asalin shi Hamish ya kawo shi yace wanda ya rayar man ahaya laylatul idi lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub duk wanda ya rayar da daren idi ana gobe idi zuciyar shi ba zai ta mutu ba a ranar da zakata suke kaikashewa al-imam Daruddin ya rawaito shi daga hikaya daga makahulu daga Abu Umama sai yace saur ya rawaito shi daga makahulu ya sanada shi zuwa ga Mu'az ibn Jabal amma mahfuzi wancan shaz ne mahfuzi cewa mauqufi ne maganan makahulu ne a wata ruwaya man qama layla sayyil idin mutasiban lillah ibn majah ya huddo shi tarwa ibn abbas marfu'i a cikin shi akwai an ana ta baqiya ko mudallisin in ya an ana ba amsa wa bi ma'anahu fi musannafin akhar haka ibn majah ya rawaito cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam man qama layla sayyil idin mutasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub ibn al-jawzi ya rawaito cikin al-ilal al-mutanahiya man ahaya laylatul fitri aw laylatul udha lam yamut qalbuhu idha matatul qulub wanda ya rayar da daren sallar azumi da daren sallar layya zuciyar shi ba zai mutu ba ranar da zakata suke mutuwa Daruddin yake cewa Umar ibn Harun ya rawaito shi daga Jarir daga Saur daga Makahulu ya sanada shi zuwa ga Annabi alaihi salatu wasalam amma magana mai inganci mahfuzi mauqufi ne gami da Makahulu ya wade shi ba maganar Annabi bace sallallahu alaihi wasallam Busairi shi yasa cikin az-zawa'ir yake cewa isnaduhu da ifun li tadlisu baqiyya sanadin shi mai rauni ne saboda baqiyatu ibn al-walid yayi tadlisi a cikin shi yana da rauni kamar yadda cikin takhrij al-ihya babu wani abin da yazo mai inganci cikin faralar rayar da daren sallar idi ko babba ko karama yace hakikanin tahajjudi a wajen mu shine mutum yayi sallar dare ko mun kadan kinta shin ana kiran wuturi tahajjudi ko kuma waninta yace malamai sun yi sabani akan wannan kamar yadda Shafi'i ya kawo cikin littafin shi al-ummu da Allah yake cewa cikin aya mun ga inda Allah yake cewa annabin shi nafila talaka nafila ne a gare ka yana nihin fadlan laka ala fara'idika qari ne gare ka akan farlolinka qatada yake cewa tadawwa'an wa fadila mustahabbi ne a gare ka saboda nafila a lugga shine qari kawai malamai sun yi sabani ma'anar da tassa aka kebanci annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kiyam wannan tahajjudi wasu suka ce dan saboda ta kasance farilla ce a gare shi ga wani shi kuma nafila ne shi yasa aka ce mushi minan layli fatahajjar bi nafilatan lak fa qala sai ce atamma nafilatan lak ka cika ta nafila ne a gare ka wasu suka ce karin farilla ne a gare ka sama da sauran farillan ibnu battal haka ya faɗa daga ciki akwai wanda yake cewa sallar tadawwu kiyamul layl wajibi ce a farko sannan sai aka shahe ta ita zamanin nafila ta koma tahajjudi ma'an ta koma tadawwi mujahid yake cewa inna ma qila lahu zalika abinda yasa aka ga mu annabi sallallahu alaihi wasallam haka dan saboda bai kasance ba zalika kafira anu shay'an min ba abinda zai kankare mishi na zunubi dan Allah ya gafarta mishi abinda ya gabata da ma abinda zai zo shi yasa aka ce mishi nafila talaka ummuna hay a ce dan neman gafarar zunubi fa kana lahu fadlun sai zamanin farala ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma karin lada da karin darya ba kafara ba a gare shi dan bai da zunubin kankarewa wa man qala bi annahu kana wajib wanda suka ce wajibi ne ga annabi alayhi salatu wassalam sai su ce khususiyya ce wajabtawa qiyamul layl khususiyya ce aka ma annabi alayhi salatu wassalam amma al-imamu dabari ya sawabar da cewa magana ta farko ita ce mafi daidai dan Allah madaukin sarki faradahu alayhi min qiyamul layl bayna umman bayna ummatihi wala ma'ana li qaul mujahid Allah ya faranta ma annabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul layl tsakanin al-umma shi banda su babu wata ma'ana ga ma'anan mujahid da yake faɗa yace dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsananin istighfari bayan an sabko a da ayar da take cewa an gafarta mishi zunuban shi kenan wannan ma'anar da yake cewa an ce mishi nafila talaka ba dan bayyana zunubin kankarewa ba wannan bane duk da bai da zunubin kankarewa bayan ayar ta sabko ta suratul fatih mun ga yana istighfari so 70 ko so 100 kenan kaga yake nuna bai dauka ba cewa tunda bai da zunubin yi ba yayi istighfari ba yace saboda me yasa wannan sura ta sabko ne annabi ya hutu sallallahu alaihi wasallam daga Hudaybiya Allah ya sabko masa ijaza a nasrullahi wal fata kuma aka amshi rayuwar shi a kusa da ita yace mushi fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfir ga wannan da tana kusa da rasuwar annabi an sabko ta amma an ce mushi wastaghfiru ka nemi gafara shi duk da an san bai da zunubin kuma bayan haka nan sai zamana a majalisi daya annabi sahabbai suka ce muna kilga mishi istighfari sama da 100 astaghfirullah a zaman shi halshen shi bai ruhuwa da istighfari annabi alaihi salatu wassalam sai fa'idodin da ke cikin wannan hadisi da yake cewa Allahumma lakal hamdu godiya ta tabbata a gare ka a cikin wannan hadisi mun fahimci tahajjudin annabi alaihi salatu wassalam kuma yana addu'a a cikin ta du'a uce ta istiftah yake yi kuma yana yawaita yabo ga Allah da abin da ya dace da shi a cikin shi akwai kyakkyawan koyi da ya kamata mu yi ga annabi alaihi salatu wassalam a cikin abin nan ma'ana addu'a alwaqi wadda ta zo cewa anta qayyumus samawati wal ard ma'ana shi shine anta qiyamus samawati ko qayyumus samawati kamar yadda cikin mu wadda anta qayyamus samawati yana daga cikin sifofi na Allah wal qayyumu bi nasil qur'an qayyum kin da nasin qur'ani qa'im kuma haka nan shi ma dukkan su ana nihin shine mai tsayuwa da lamarin alqaimu ala kulli shay'in ji Abu Ubaid mai tsayuwa akan dukkan komai yadda yake cikin littafin shi al-Muhtasib yace mudabbiru khalquhu yana nihin shine mai tahiyyar da lamarin halittun shi gaba daya qayyumu samawati ibnu Abbas yace shine ma'al da'imu allazi la yuzul dawwaman man da bai gushewa shi qayyumu samawati malaman kufa suka ce asalin shi shine qawiyyun ne ibnu Kaysan yace da a ce haka ne da ba za a sauya shi ba suna magana akan lugga ma'ana antal qa'imu ala kullu nafsin bima kasabat kai ne mai tsayuwa akan kowace rai ga abinda ta aikata kuma kai ne mahalicinta kai ke arzuta ta kuma kai ke kashe ta kai ke rayawa kamar yadda ya faɗa cikin suratul ra'd afaman huwa qa'imun ala kullu nafsin bima kasabat ma'ana wanda ya kasance mai kiwo ne akan kowace rai bayyana rafkana ga kowace rai daidai da kibtawar ido babu wanda Allah yake rafkana a gare shi fada shi da yace anta nuru samawati wal ardi kaini hasken samai da kasa ma'ana bi nurika ya hatadi man fi samawati wal ardi qala ibn battal da hasken ka ne wanda ke cikin samai da kasai suke haska kowa ibn battal wannan fasara ya bata ibn tin daga cikin shurahul bukhari yake cewa tana yiwa ya kasance a cikin surar tunur da Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ardi ma'ana shi zun nuru samawati wal ardi kaini ma'abucin hasken samai da kasai haka ya kawo daga Ibn Abbas ma'ana haji ahaluhuma kaina mai shiryar da wanda suke cikin samai da kasai mujahid ya rawaito cewa ma'ana shi mudabbiruhuma kaina mai tahiyyar da lamurran su da ranar su da watan su da taurarin su gaba daya Allah kake tahiyyar da su wasu sun ce Ibn Arfa ya ce muniruhuma mai haskaka su Ibn Arfa yana cikin malaman malikiya wanda suke yana da tafsir Ibn Arfa fa ala qaul man qala fadar wanda ya fada ma'ana shi zunnuri ma'abucin haske ma'ana kai ne hasken ka na alqur'ani yake shiryar da samai da kasai maganganun malaman tafsiri da dama abul ali ya ce muzayyiluhuma bi shamsi wal qamar kai ne ka kawata rana da samai ka kawata sama da kasa ka haskaka su da wata da kuma rana da tauraru kasa kuma ka haskaka ta da annabawa da waliyai da malamai kamar yadda yake cikin tafsirin qurtubi da yace antal haqu yana daga cikin sunaye na Allah madaukin sarki cewa shi mai gaskiya ne ma'ana shi gaskiya ne ma'ana shi almuhaqqiqu wujuduhu wa kullu shay'in saha wujuduhu wa taquhu fa huwa haqq ma'ana samuwar ka gaskiya ce wa minhu daga cikin duk wani abin da ya zama tabbatacce ana ce mishi gaskiya yace alhaqqatu ma'ana wanda take tabbatatta babu shakku akai wannan siffa ce ta Allah madaukin sarki a haqiqa kuma khususiya ce wanda bata kamata ga wani wanda ba shi ba ba wanda ya riga ya Allah madaukin sarki kuma babu ba zata biyo bayan shi ba duk abin da ya kasance ba Allah madaukin sarki ba sabanin shi yake ibn tin yake cewa antal haqu yana daga cikin sunaye na Allah madaukin sarki nan da yake cewa wa bika khasamtu gare ka nike muna fassara san saboda kalmomi ne mutun yana fada su a cikin qiyamul layl shi da tahajjudin shi ya san ma'ana su ta haqiqa yadda suke nahi ba yadda yake jin su a haka ba yace wa bika khasamtu gare ka nike yin husuma ba ana bima ataitani min albarahin abinda ka bani na hujjoji da su nike hujja a wajen wanda ya kahurce maka kuma ya ki biyayya gare ka dukkan abubuwan da ka bani su nike hada su zama na hujja ne a gare ni in yi hujja in yi jayayya da wanda suke kahurai kan samuwarka da bauta maka wa ilayka hakamtu gare ka nike kai kuka ma nike hukunci ma ana ihta kamtu ma a kullu man aba qabulul haqqi wal iman wajen ka nike kai kukan duk wanda yake amsa gaskiya yake amsa imani wala la gairuka ba wanin ka ba wanda ya kasance jahilai suna kai kuka suna kai kara zuwa ga wanda suke bokayen su da guma kansu da ma wani wannan to kai sai ka sa Allah shine mai hukunci tsakaninka ga duk abin da ka zo da shi Allahumma anzil al-haq kama yake cewa Allah ka sabko da gaskiya hadisin mun gani yana cikin hadisan da al-Imam an-Nawawi Allah mashi rahama al-Imam Muslim shi ma ya huddo shi a cikin sahihin shi a sharhin sha al-Imam an-Nawawi ke cewa fi hadha al-hadisi wa ghayruhu muwazabatu sallallahu alaihi wasallam fil layli ala dhikr wa du'a'i a cikin wannan hadisin mun fahimci cewa annabi alaihi salatu wassalam yana nacewa kullun yana bisa kan zikirin Allah da addu'a kuma da tabbatar ma Allah tabbatuwa shi da samuwa shi kuma da tabbatarwa da cewa Allah gaskiya ne alƙawalin shi na wuta da na aljanna gaskiya ne haka da tashin kiyama da aljanna da wuta da dusa abubuwan da ya ambata cewa gaskiya ne annabi alaihi salatu wassalam yana tabbatar da wannan kullun a cikin sallar shi dan saboda imani da wa'annan abubuwan shine imani sai babe na gaba babe na biyu a cikin abin nan a cikin littafin al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu fadlul qiyamul layli baban da yake bayanin farala ta qiyamul layli farala sallar dare hadisi na 1121 al-Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Hisham shine Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi haddathana Hisham shine ibn Yusuf as-Sana'ani قال اخبرنا معمر ها وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال yake cewa kana ar-rajul fi hayat an-nabi sallallahu alaihi wasallam mutun ya kasance a zamanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ra'a ru'ya idan ya ga wani mahalki kasaha ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin mahalkin da yayi sai fassara musu mahalki wanda suka san yana da mahalki kala uku ne mahalkin da yake da fassara ba mahalki wanda ya zamana shasharatu ne bai da fassara sun san wanda yake buƙatar fassara shi suke kaima annabi alaihi salatu wasalam cewa ya fassara musu yace sai ya kasance sahabbai duk wanda mahalki yana fara watarin shi yake tambaye sama yace an yi sallar asuba cikin kuwa yi mahalki ya gaya mana mu fassara mishi yace fatamannaitu an ara ru'yan sai nayi ta tagurin ina ma a ce ni ma naga mahalki fa aqussuha ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in kissanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam labarin mahalkin ya bani amsa wa kuntu gulaman shaban na kasance yaro ne matashi sarmai wa kuntu anamu fil masjidi a masallaci nake kwana ala ahad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fara'aitu fil nawm sai na gani a cikin barci ka anna malakaina akhazani kaman mala'iku gashi guda bi sun kama ni fa zahaba bi ina nar suka yi wuta da ni dake yana gurin a ce yayi mahalkin da zai gani ga me kwana masallaci yayi mahalkin an ta yi wuta da shi yace fai zahiyya madawiyatin kadayir bi'ir da muka je wuta sai muka ga ta a rihe tana nan dan dai kamar yadda ake rihe rijiya rijiya can da in an yi ana rihe ta ba irin zubar ake baranta a bude saboda ba ta da dagowa bakin ta shaheke da kasa sai su rihe ta saboda kawai wata dabba ko wani mai wucewa wanda bai san da rijiya bace ya fada to yace irin wannan rihin da ake ma rijiya haka naga an mata wa iza da hakarna ne sai ga ta wutar da kaho biyu wa iza fiha unasun kada araftuhum sai ga a cike naga har wasu mutane wanda na san su wanda munafukai ne a zamanin cikin sahabbai bai ga wasu wanda ya san su ba yace faja altu aqulu sai na fara ina ce a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar kala sai yace falqina malakan akhar muka ga wani malaika ina cikin wannan addu'a Allah kiyaye ni da wuta faqala sai yace li faqala li yace lan tura bazaka tsorata ba kada ka ji tsoro ma'ana kada ka ji tsoro wannan malaikan sai hudda mishi hurgici da razanin da yake tare da shi wannan hadisi a cikin shi al-Imam al-Qurtubi al-Maliki Allah mashi rahama yake cewa inna ma fassara shari'u min ru'ya abdullahi ma huwa mamduhun abinda wanda ke ba mu kai ga wannan na gaba ba hadisi na 1122 yace faqasatu ha ala hafsa sai na kissanta ma hafsa wannan mahalki faqasata hafsa ɗan uwar shi kenan ya gaya ma tunda matar annabi sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi dan umar ita hafsa ɗiya umar ya gaya mata dan saboda yayin shi ce ya gaya mata dan saboda ta gaya ma annabi alaihi salatu wassalam dan tana yiwa akwai jin nauyin ya ce ya gani shi an tayi wuta an tayi wuta da shi yace faqasatu ha hafsa sai faqasata ha hafsa sai hafsa ta bada labarin wannan mahalki ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace ni'mar rajulu abdullah ma dallada ba'an allah abdullahi law kana yusalli minal layli ina ma a ce yana salla da dade yana qiyamul layli yace fa kana ba'da la yanamu minal layli illa qalilan ya kasance daga nan bai ƙara barci da daddare sai dan kadan yake yin barcin dare yadda wama akan qiyamul layli tunda annabi ya ce ina ma a ce yana abun nan nan gurin wani suna wanda suke zagin sahabbai suna mashi fassarar da ba ita ba tunda laukin tana bada ma'ana biyu sai su ce ni'mar rajulu abdullah musamman an shi amma dallada abdullah da a ce yana qiyamul layli kenan tunda bai yi ba ma dallada shi ba Qurtubi yake cewa inna ma fassara sharu kenan wannan ita wannan guri ne kawai ina ma a ce yana qiyamul layli ni'mar rajulu abdullah magana ce jumla ce mustaqima ta tsaya anan ma dallada bawon Allah Abdullahi kuma yace ina ma a ce yana qiyamul layli zaburar da shi ne yake kan cewa yayi qiyamul layli Qurtubi yake cewa inna ma fassara shar umiru ya Abdullahi ma huwa mawduhum li'annahu urida ala an-nar thumma ufiya minha abinda yasa annabi alaihi salatu wasalam ya fassara mahalkin Abdullahi dan Umar da cewa abun yabo ne dan saboda an bujiro da shi wuta sannan kuma aka mishi afuwa ai bai shiga ba ciki waqila lahu aka ce mishi babu jin tsoro a gare ka wannan nuni ne kan cewa shi bawa ne na gari sai dai cewa bai qiyamul layli anan sai aka kumshi ta hadakar da shi zuwa ga cewa ya riki qiyamul layli tana maganewa gami da wuta kuma tana kusantarwa zuwa ga Allah shi yasa bai bar qiyamul layli ba tun bayan wannan al-Imam al-Muhallab yake cewa sirrin wannan shine kasancewa Abdullahi yana barci cikin masallaci hakkin masallaci ku ai ta ibada cikin shi ba barci ba sai aka tsoratar da shi cewa tunda kudakin Allah zaka rika kwana ka tashi ka rika yin qiyamul layl ba dan yana bayyana ayyukan alkhairi ba sai dai dan saboda barcin da yake masallaci to ya tashi ya rika bashi haƙin shi al-Imam al-Muhallab yace wannan shine sirri ne yace law kana Ibn Hajar yake cewa laulit tamanni la li shar'i laukin nan ta guri ce ba ta sharadi bace law tana zuwa da ma'anar sharadi tana zuwa da ma'anar guri nan guri ce ina ma a ce yana qiyamul layl amma da ta sharadi ce ta zai ga wacce fasara muguwa cewa da a ce yana qiyamul layl ma dalla da shi kenan aka san haka ba ma dalla ba da shi yace bayanin ta zai zo a cikin ta'birur ru'ya fasara mafarki abu ne mai muhimmanci bukhari kitabu gudayen mushi yana gaba al-imam al-bukhari Allah mushi rahama a cikin littafin shi sai ake ce mishi al-jami dan saboda ya tattaro duk wasu abubuwa da ake bukata a cikin addini dai na Allah madaukin sarki ya kawo shi a can gaba zai mu khassase mana babu guda kitabu guda wanda ya shahi fasara maholiki wanda in muna cikin masu rai ya tabbatar da mu zan mu kai zuwa gare shi nan gurin al-imam Allah mushi rahama ibn al-mulakin a cikin at-tawdin yake cewa inna ma kanat ru'ya tuqassu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha min al-wahyi mi yasa muna wasa da sha'anin maholiki na hakika maholiki wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da yasa yake cewa a rika bashi ya fassara saboda maholiki na hakika wahayi ne nau'in da ake fassara ba maholiki ba na shasharatu da adgasu ahlam maholiki wanda ya kasance na hakika wahayi ne daga Allah wahiyya juz'un min 46 juz'un min an-nubuwa kashi 1/46 na annabci ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to sai zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yahi kowa sanin abin da maholiki ya kumsa saboda shine masanin wahayi wa tafsiruhu min al-ilm alladhi yajibu ar-ragaba fi fassara shi kwa abu ne wanda kowa yana gurin a ce ya samu Annabi ya fassara mishi kuma a cikin fa'ida ta biyu cewa yana da kyau mutun ya rika gurin cewa ya san mahol yayi maholiki na kyau dan saboda ya san abin da ke a wajen shi na wajen Allah kuma da kai guri na alkhairi da kuma ilimi da kwadayi a gare shi kaga dan ya samu a fassara mishi shi ma ya samu karin ilimi yake ta wannan guri fa'ida ta gaba yace mun fahimci a cikin wannan hadisi halaccin barci a cikin masallaci da yace kuntu anamu fil masjidi ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin aw ta riwaya yace wa ana a'azabu ni kuma ban ina marishin arme bayyada arme al-imam ya kawo shi a cikin naumur rijal fil masjidi barcin maza a cikin masallaci wala karafat fi inda shafi a wajen shafi babu karhanci ko daya tirmizi yace wasu diyawa daga cikin malamai sun yi rangwame game da barci cikin masallaci Ibn Abbas yake cewa la tattakhuzuhu mabitan wa makila amma kakka dauke shi a matsayin gurin kwancin dare kawai da gurin barci wa zahaba ilayhi qawmun min ahli al-ilm wasu daga cikin malamai sun tafi akan haka al-imam al-hafiz ibn al-arabi al-maliki yake cewa wa zalika liman kana lahu ma'awa wanda ya kasance yana da gida a garin su yake yana da gidan shi kai mai da masallaci gurin kwana yace amma bako wanda ya zo to wannan masallaci ya zama gidan shi ya zama nan yake itikafi babu laihi wa yajuzu lil marid ya halitta ga mara lahiya an yaj'alu lil imam fil masjidi liman yasanya shi cikin masallacin in yana so ya rika zawwa gaishe shi fama kanat al mar'a sahibatul wisha kamar yadda wannan mace ma abuciya a wisha mun wuce ta can sakinatun fil masjidi da take zamana cikin masallaci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya kubba ga sa'ar cikin masallaci dan ya gaishe shi lokacin da jini yake zubo mishi amma da Malik da Ibn Abbas da Ibn al-Qasim kai babban dalibin shi yaqrahuna al-mabita fihi lil hajir al-qawi suna kin kwana a cikin masallaci ga wanda yake dan gari kuma kato mai karfi mai jin karhin shi Ibn Abdul Ibn Abi Zaid ya kawo cikin an-nawadir wa ziyadat da al-muntaka sharhi al-muwadana al-imam al-baji sun kiya sun ce makaruhi ne amma Ibn al-Qasim yace ga mai rauni wanda yake halartacce babu lahi tsoho wanda bai da karhi wasu daga cikin malikiya suka ce manna mafahatar mai yambagi an yi tayammuli khurujihi min wanda yayi barci a ciki yayi maholiki to an so yayi taimama dan saboda ya huta daga ciki wa fihi a cikin dilaqu bi salihi ilaiha fil manami takhawifan zuwa da wanda ya kasance mutune na gari ne a cikin maholiki a nuna mishi abinda na tsoratarwa ne dan saboda ya gyara inna ma qasaha ya kisanta ma habsa ta gaya ma annabi alayhi salatu wassalam kamar yadda na faɗa ce saboda kumiya ce Ibn Umar yake ya faɗi wannan abin saboda daraja Annabi alayhi salatu wassalam a wajen shi yana da kima da daraja a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yaje ya bada kissa cewa yayi maholiki an kai shi wuta wafihi a cikin sa akwai kissantawa ga mata wa tabligu Hafsa da kuma Hafsa ta isar da sakon nan kuma kabulu khabarul mar'a cewa ana amsal labarin mace idan ya cika sharuda na amsal labari da yace ni'mar rajulu wannan magana ana iya hadanta ga wanda ake tsoro ba a jin tsoron zai fitu kaga a huska shi ce annabi yayyabe shi amma ya san wannan yaban ba zai mishi tasirin kome ba wajen abun nan wajen bata shi wa fil hadisi yazo cikin hadisi kamar yake fada ar-ru daga hanya abi huraira hadisin zai zo nan cikin sahih bukhari cikin ta'birur ru'ya babul qaid fil manami babun ganin ankwar a cikin cikin barci hadisi na 1717 zai zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ru'ya salasun ru'yi mahalki kashi uku ne fa ru'ya haqqun mahalki na gaskiya wa ru'ya hadisi bihar rajul nafsuhu da wani mahalki wanda kawo mutun zancen zuci ne wa ru'ya takhazinun min ash-shaytan da mahalkin da kawo bakantawar rai ne ga shaytan duk wanda ya gani daga cikin ku abin da yake ki ya tashi yayi sallah kaga nan a cikin shi akwai bayanin cewa mahalki kashi uku ne na gaskiya shi suke kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara dan sun san shi da wani abin da ya kasance kana ta tunanin shi ka sa shi a rai kana ta abin gakin shi wannan ba zai babu zancen ko daya ka ce ka nemi fassara wajen malami ko da ya kasance malami ya san fassarar mahalki to irin wannan abin da ka sa shi a rai kana ta cin shi a rai kana ta tunanin shi to wannan dan kai mahalkin shi bai da fassara ko daya shi yasa wanda zai fassara mahalki sai ya binciki wannan mutanen ya san mutanen nan keke da keke hakikanin sani na tabbas idan matashi ne wanda ya kai balaga ya taho yana ta mahalkin ayi arme yayi mahalkin an mishi arme an kai amarya kaza wannan zancen shi ma ba a fassara shi bai da fassara ko daya zance ne na zicci haka nan wanda ya sa wata jarrabawa ko wani imtihani a gaba ko wani breve ko wani bak yana ta tunanin anyi bak inna nayi najahi anyi bak inna ko nayi fashal wannan duka ba a lisani shi bai cikin fassara da wani kuma mahalkin da tsoratarwa ce ta shedan yayi kai mahalkin wani abun ban tsoro kawai shedan ne yake wasa da kai kai ladabin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada kai sallah kuma da addu'o'in da ya fada kamar yadda hukuncen shi mahalki yana nan gaba zan mutar da shi insha Allah sai babe na uku al-imam al-bukhari ke cewa babu dulu sujud fi qiyamul layl babun da ke bayanin tsawon sujada a cikin qiyamul layl hadisi na 1123 al-imam ke cewa da sana abul yamani qala akhbarna shu'aybu an az-zuhri qala akhbarani urwa anna aisha radhiyallahu anha akhbaratuhu ta bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 raka'a manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah da dare raka'a guda 11 kanat tilka salatuhu wannan ita ce sallar shi tace yasujudu shajadata min zalika qadru ma yaqra ahadukum 50 aya yana yin sujada a cikin sujadodin nan sujada dai kamar yadda dayan ku zai karanta aya 50 qabla an yarfa rasahu ka hin ya dago kanshi a cikin sujada fa wayarka raka'atayn sai yayi raka'a guda biyu qabla salatil fajr ka hin sallar al-fajr ma'ana raka'atil fajr summa yataji wa la shiqihi al-aman nan sai sannan sai ki shingida a tsagen shi na dama hatta ya tihil munadi li salah har sai mai kiran sallah ya zo mishi cewa ma'aikin Allah an yi kiran sallah ibn al-mulaki ne yake cewa tsawaita sujada da annabi sallallahu alaihi wasallam ke a cikin qiyamul layli dan saboda yana tsananta addu'a sosai ya san wajen karba addu'a ne cikin sujada yana kaskantar da kai da bayyana girman Allah ya gabatar da godiya ya gabatar da yabo sannan kuma ya dauko ya roki abin da yake roko dan saboda wannan yace shine karshen tawadu'u da kaskantar da kai ita ce sujada kuma dan saboda nuna kaskantar da ita ma ne iblis da aka umarce shi ya kiya sai ya tantance la'anta har zuwa tashin alkiyama da kuma dawama cikin wuta cikin sallah gaba ɗaya sujada ita ce siffa mafi kaskantar da kai kai goshinka zuwa ga ƙasa huskar da ta zama na ita ce guri mafi daraja mafi daukaka amma Allah ya umarce ka daga durmiya ta a ƙasa dan girman shi to wannan ita ce siffa mafi girma shi yasa annabi in yayi ta tunda ita Allah ya hiso shine sirrin da Allah ya sa hisanta a cikin wannan yawaita salloli sai annabi ya kasance yana tsawaitawa dan yana kadaitawa ne da ganawa da ubangijin shi da gode ma Allah kan abin da ya mushi na ni'ima duk da an gafarta mushi abin da ya gabata da wanda zai zo na zunubi a cikin hadisin mun fahimci kyakkyawan koyi ga wanda bai san ba abin da zai aikata dan saboda annabi alaihi salatu wassalam cikin sallar shi da dukkan ayyukan shi shine abin koyi wa yarja'u ila Allah fi su'alil afu mutun ya dogara zuwa ga neman afuwa da rangwamen Allah shi mai saukake dukkan abubuwa masu wahala haka magabata su kasance suna aikata salafu na salih Abu Ishaq yake cewa ma ra'aytu ahadan a'azama shajaratan min ibn Zubayr, ban taba ganin wani ba mai girmama sujada kama Abdullah ibn Zubayr. Faki hiya ka cikin akhbaru Makka. Yahya ibn Wasab yake cewa Ibn Zubayr ya kasance yana sujada har tsuntsaye su zo suna hawa busa bayan shi suna zaton cewa jazu ha'idin suna tunanin jazu muha'in suna tunanin cewa wani kututture ne na icce, saboda jimawar da yake tsuntsaye sun yi ta hawa suna wasa shi suke icce ne a kahi. Wanda wannan yana tuna mini kissar wani daga cikin magabata wanda mun gani in ban manta ba, ko nan ne ko cikin wani karatuka ne ko can gida ne, suna yana da ko wani baini daga hura da wasu daga can ƙasa suna gani da jimawa yara kullun in sun tashi suna ganin wannan gimshiki a tsaye in dare yayi. Wata rana take tambaye shi wata yarinya makwabciyar masu gidan take cewa baba wannan gimshikin iccen da nake gani yau ban da ganin shi shiru ba, babu gimshikin na gidan su wani. Yace ai ba gimshiki bane, baban su ne yake kwana sallah, baban su ne yake kwana sallah, babu shi yau a wannan gurin da yake tsaye kullun suke ganin shi, shi suke gimshiki ne aka kafa daga waje in suna tsinkayo. Kuma gabata in suka dora ma kansu abu suna kokarin shi, kuma saboda himmu da sanin Allah da suka yi shi yasa suka sufanta da wannan, ba irin namu bane ayi yau a hwasa ko kuma ɗan raka'o'in da zaka yi da basu wuce ɗan mintuna ba kana ganin wani abin kirki ne yake, to su kwana suke suna yin sallah, kwana sallah kuma su wuni suna azumi. Al-Imam An-Nawawi Allah mashi rahama da jin kai cikin Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj yace raka'atayn ba'd al-fajr itace raka'atay al-fajr. A cikin hadisin Zaid ibn Khalid cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyu masu sauki marasa tsawo, sannan yayi wasu masu tsawo, sai ambaci hadisi ne. A ƙarshen shi sai yace fatilka salasu ashara raka'a, wannan raka'a 13 kenan. Alhali ku a hadisin nan da muke tare da shi na Aisha raka'a nawa yace? Raka'a 11, kuma har tace mana wannan ita ce sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qadi Iyad yake cewa malamai suna cewa wannan hadisai kowa yana bada labarin abin da ya gani ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas da Zaid da Aisha sun faɗa abin da suka gani, amma sabani cikin hadisin Aisha sai a ce daga gareta ne, wasu suka ce daga marawita ne daga gareta. Fadamilu anna ikhbaru bi ahadi ashara huwa al-aghlab, yana daukan tana yuwa ya kasance 11 da ta bada labari shine mafi rinjaye. A cikin ruwayata akwai bada labari da abin da yake kasancewa kuma nadir cikin wani lokaci. Fa aksaru 15 raka'a bi raka'a al-fajr, mafi yawancin sallolin shi shine raka'o'i 15 in an gama har raka'a ta al-fajr, amma mafi karanci shi ne raka'o'i 7. Wannan yace daidai gwargwadon abin da Annabi ya samu na yawan lokaci da kuma kuncin lokaci da kuma tsawon karatu da zai yi, kamar yadda yazo cikin hadisin Huzaifa da Ibn Mas'ud yace auli nawmin a uzir maridin, saboda barci ko dan uzuri rishin lahiya ko wani shi cikin wasu lokuta, haka nan wani kurma lokacin saboda tsawon shekaru, girman shekaru ne haka yazo ke cewa falan ma a sanna sallah saboda raka'at, yayin da yayi shekaru suka ja Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raka'a guda 9 au taratar tarakar raka'atayn al-khafif, ko kuma wani lokaci tana lissafa raka'o'i na harko na qiyamul layl da yake yi masu sauki. Idan mutum zai tashi yake qiyamul layl ko tahajjudin ce mun sai yana buda da raka'a bi masu sauki, ka karanta musu kananan surai dan tanshidal nafs, ka zaburar da zuciya, ka kada daga farawa a fara ma zuciya da doguwar tsayuwa, sai ayi biran saboda kamar dumare ne an tada ta, to wannan sune wani lokaci batta sawa haita ce 11 in batta sa su ba, kamar yadda Zaid ibn Khalid ya rawaito. Aisha ma ta rawaito hakan, in haka yazo cikin Sahihi Muslim. Wani lokacin yace ta lissa harka ta al-fajr, wani lokaci ta shahita, yace sai kasance addatarat ratibatul isha, ta lissafa ratiba ta bayan sallar isha da yake yi tare da wannan wani lokaci ta shahi. Al-Qadi Iyad yake cewa wala khilafa annahu laysa fi zalika haddun la yuzadu alayhi wala yunqasu minhu, babu sabani ko dai tsakanin malamai cewa wannan salloli na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba iyaka bace wanda anan ake tsayawa, ba a karawa, ba a ragewa. Wa anna salatul layl min ad-dalalati allati kullu ma zada fiha zada al-ajr, sallan nafila sallar dare tana daga cikin ayyuka na alkhairi wanda duk lokacin da bawa ya kara su lada dai ne yake karuwa. In wani ya dauka azama kan cewa kullun zai raka'a 20 ko 50 ko 30, ba wanda zai ce mishi ka saba ma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi 13 yake ko 11, ba wannan baban bane. Yace wa innamal khilafu fi fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa makhtarahu li nafsihi, kawai sabanin cikin aikin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zaba ma kanshi, kaga nan saboda annabi alayhi salatu wassalam yana togon karatu mun gani sallar da ya karanta bakara da ali imran da nisa'i a raka'a daya to yayi raka'a 13 kai yanzu kai karanta qul huwallahu kai kace kai ma kai tsaya 13 ba zaka karanta 13 ba ana so in kana da wannan baka da wannan kokarin na dogo tsayuwa ka yawaita wannan sun yi sabani wajen yawaita tsayuwa yake da farala ko kuma yawaita abin nan yawaita sujada sabani mai karhi wanda kowanne bangaren yana da hadisan shi masu karhi akai wannan shi yasa idan mutun ya fahimci wannan malaman fiqh da yake gani kamar sai mai mukhtasar da sauransu sun kawo cewa qiyamul layl a cikin ramadan ayi raka'a 30 ayi raka'a kaza wani sai ce ya saba ma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga baban kayyade abu bane kawo babe ne na annabi sallallahu alaihi wasallam diga abin da ya zaba shi yasa zaka ga sahabbai wasu daga cikin su wani zai lazumta maka kanshi kullun raka'a 100 wani zai lazumta maka kanshi kullun raka'a 50 wani zai lazumta maka kanshi kullun raka'a 70 kuma zai meke a haka nan har iya rayuwar shi dan saboda hanin wannan kin ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ga asali ma usulul fiqh ba kalkashin aiki yake dauka hukunci ba cewa kaza haram ne ko wajibi ne ko sunna ne ba ana daukan shi ba kalkashin aiki daga af'alun nabi ba daga su ake daukan haddadewa da iyakan cewa ba sai in shi ya fada da bakin shi haka nan shi yasa zaga sabanin mazahib duka mazahib in zaga gani wasun su ina ga mazhabi daya ne ta kaita akan cewa ayi raka'a 11 ko 13 amma diyocin su zaka gani sun saba ma sun kawo adadi mai yawa wasu ce 20 da kaza wasu ce raka'a kaza nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada ni kuskure Allah mana gafara eh nan gurin madadin karanta ma fa Allah bika zan mu karanta wata fa'ida da take mai tsananin fa'idar gaske da kima a nan gurin akwai babban abinda muke gani cikin mujtama'in mu sai kaga mace duk karatun da take yi bata sa akan ta ba cewa za ta zama malama ta hakika ba tana yi ne da sunan ta samu dan abin da ta samu amma ba tana yi ba da manufar dama ba dora ta ba akan cewa zaki zama hamshakiyar malama da za ta yi rubuce rubuce da karance karance kawai sunan ita aikin ta shine da fatu kafin ta kai zuwa ga da fatuwan nan bar ta yi karatun ta yi ta kokarin ta shi yasa an kashe musu zuciya di yadda zaka ga mace tana ta kokari tana ta hazaka kan karatu daga an yi armi abin ya dakushi ba lokacin bane babu kuma ba dama bace babu an riga a mujtama'in al'umma an sa musu wannan mataccin zancan ya zama cikin kokaluwa cewa mace ba wani daurin da zata yi kan mata gwada to wannan akwai wasu wanda jiya na aika bayanansu a cikin wasu malamai mata wanda suka yi kuma zan mu gani suna cike da shagali suna cike da abubuwan da mata suke kumshe da su amma kuma suke kokari irin yadda zaka tabbatar da cewa sun yi kokari sun ba da dauro daga nan ta farko mace bi ce ta farko akwai Khadija al-Amudi nasakhat sharh al-minhaj ashr mujalladat wa qalat fi akhirih yani li azurni man wajada fihi saqadan fa inni nasakhtuhu wa ana murdi bayan ta kare shi mujallad 10 sharh al-minhaj na damiri rubutun hannu mujallad 10 a karshe take cewa wanda ya samu kuskure a cikin shekar ba hamzalina ina mai shayarwa na rubuta shi li azurni fa inni nasaktuhu wa ana murdi na sauye shi ina cikin mai shayarwa maryam abdul qadir ta nasakai sahih al jawhari mujallad 6 wa qalat ita ma a karshe take cewa arju man wajada fihi sahawan an yaghfira li khada'i li anni kuntu bayna ma tahuddu yamini kuntu tar yamini kuntu ahuzzu mahad waladi bi shimali tace du ina kyautata zatan da kaunar du wanda ya samu wani kuskure yayi mini gafara kuskure na dan saboda ni na rubuta shi dama ta tana rubutu hagumki ta tana zazzaga yaro na kaga tana mai garantarwa mujallar 6 wannan me yake nunawa yake nuna cewa wannan yawan in shigaliya din hujojin da muke da su mata su yi ta cewa in kina gida ga aikin dafa tuwo ga wanke yara ga kaza duka ba hujja bace su ma suna da shi kuma suke wannan kokarin musamman mu a Afirka galibi an sa mace cewa ba za ta iya komai musamman a karatu na addini a na boko sun iya za ta iya yi ga sanan gurin da katira ga sanan gurin likitoci doktorori nawa amma an komo bangaren addini an kashe zuciya cewa kawai dukin dan samu na sallaki ya isa dukin samu na sallaki ya isa to su a waje ko haliyan a yanzu ma anan kusa ma akwai wanda zai kasance manyan malamai ne wanda mata ne kuma sun yi zahabi yana da mace malama sun kai 50 da kwai ibnu nasiruddin dimashqi a shekarun shi yana karanta sharhin shi a sharhul mutawwal cikin wannan mustalahul hadis ana zanu manyan malaman shi mata hira na gaji na tsallake su babban malamin hadisi ne malaman shi mata wanda ya karatu a wajen su malaman hadisi ne tabbatattu cikin ilimin hadisi na ibnu nasiruddin dimashqi sa'an ibnu hajar ne sun yi zamani da ibnu hajar ha ibnu hajar ya yabe shi ya siffanta shi da babban malamin hadisin sham to Allah mishi rahama hakanan anan kusa muna da Khadija anan kusa da mu ma bata jima da rasuwa Khadija binti Fatima binti Shadi mai at-tafsirul balagi lil Qur'an al-Karim babban malamin lugha ce tai tafsirin balaga na al-Qur'ani rubuce-rubucenta suna nan suna da yawa an bumanta bazan aika muku su kaga yake nuna cewa mace tana iya yin karatu hatta zama abinda ake zama a cikin ilimi amma yanzu an kashe musu zuciya inda kaje ana malama wance da nan mu dai da nan da Nigeria kusan karatu ne na sama-sama ba ta tsaya ta sa aranta ba cewa zai a haƙi karatu na haƙiƙa yadda kowa yake yin shi ina zan mutakaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada ni kuskure Allah mana gafara